Happy Sallah,
ƴan uwa Happy Sallah,
barka da sallah,
ƴan uwa murna.